Kwamitin wanda aka kaddamar a shekara 2011 ya miƙa rahotonsa a shekara 2012 inda ya bada shawarar a haɗe wuri guda ko kuma a sauya tare da sauke hukumomi da dama. Yayin da yake bayyana kuɗaɗen tafiyar da gwamnati a Najeriya a matsayin ɗaya daga cikin mafiya tsada, kwamitin ya bada shawarar rage yawan hukumomi da doka ta kafa a Najeriya daga 263 zuwa 161. Babban mai ba ministan ma'aikatar kuɗi shawara a hulɗa da manema labarai Yunus Abdullahi ya yi mini ƙarin haske.
Lokaci kam ya yi gwamnati ta ɗauki mataki saboda kuɗaɗen shigowa gwamnati ta yi ƙaranci, kuma ma'aikatan gwamnati suna da yawa, yawancinsu kuma aikinsu ya kusan ɗaya. Saboda haka gwamnatin tarayya ta yi hoɓɓasa ta ce lalle a sake lale a wallafa wannan rahoton na Orasanya, kuma haka sakataren gwamnatin tarayya shi zai jagori wannan aikin.
Rahoton da ake yi wa lakabi da rahoton Orasanya yana ɗauke ne da shafuka 800, kuma ya bada shawarar soke wasu hukumomin gwamnati tare da gwamnati a wasu ma'aikatan. Wani abu da barista Maimuna Yaya Abubakar ta ce yunkuri ne mai kyau.
Ni a nawa tunanin abu ne mai kyau wanda aka gwamutsa kin ga kaman majani, so za su koma kenan su yi aiki a ma'aikata ɗaya, wanda kuma gaba ɗaya aka ce babu su, kin gane ma'aikatan sai a tattara su a mai da su other state ko local government su yi aiki. Kin ga haka an samu ma an rage yawan mutane da suke aiki a ita birnin tarayya wato Abuja.
Kwamitin dai mai ɗauke da mambobi 7 ya ce hukumomi da ma'aikatu da ma cibiyoyi na buƙatar manyan kuɗaɗe wajen gudanarwa. To ko idan an rage su, kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa? Wannan ita ce tambayar da na yi wa ƙwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ga abin da ya ce.
In kika ɗauki jama'ar Najeriya kusan miliyan 200 ko kaɗan da ƙasa da haka, sai kiga cewa ma'aikata da ake da su a gwamnatin tarayya in sun yawa ba su wuce miliyan 5 ba. Idan kika dubi nawa ake kashewa wajen kula da su da tafiyar da gwamnati, sai kiga cewa a kasafin kuɗi suna ɗaukan kusan da kashi 60% da kuɗin a cikin kasafin kuɗi. An daɗe ana ba gwamnatoci da suka gabata shawarwari da ya kamata a yi ma kasafin kuɗi, kuma da yanayin tafiyar da mulki gyaran fuska, musamman yawan kuɗin da ake kashewa. A wannan ƙarni da ƙasar Najeriya ta samu kanta a yanzu na rashin kuɗaɗen shiga, ya zama dole a dubi hanyoyi da yawa.
Tsohon shugaban ma'aikatan gwamnati Stephen Orokanye ne ya jagoranci kwamitin da tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya kafa domin gano hanyoyin inganta aikin gwamnati. Wannan rahoto ya daɗe a ajiye, amma ba aiwatar da shawarwarin da ke cikinsa ba sai yanzu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.